Kwanaki tare kenan ana ta kai ruwa rana tare da dage zabin na fitar da yan takara ana sake shata lokaci har fiye da sau hudu kazalika da sauya yan kwamitin gudanar da zaben daga uwar jam'iyyar ta kasa daga karshe dai zaben bai yiwu ba har ya zuwa karfe 12 daren jiya wadin da hukumar zabe ta baiwa jam'iyyu na gabatar da yan takarar su sabon kwamitin zaben wanda ya isa garin Gusautun a ranar Asabar ya kwashe tsawon kwanaki biyu yana ganawa da yan takara tara da ke neman tsayawa takarar gwamna da kuma sauran yan takarar majalisun tarayya da na jiha tare da zimmar yin sulhu to amma lamarin ya juye zuwa rigima har ma da baiwa hammata iska to sai dai duk da yake yan kwamitin zaben tare da kayan aikin zaben ba su kobar hotel din da suka sauka ba a daren jiya gwamnan jihar ta Zamfara Abdul Aziz Yare Abubakar ya shugabanci wani zama a ofishin jam'iyyar na jiha inda aka ce an bayyana sakamakon zaben fitar da gwani wanda aka bayyana Muktar Shehu Idris mai goyon bayan gwamna Yari a zaman wanda ya lashe zaben fitar da gwani na gwamna na tambaye gwamna Yari ta wayar tarho ko a ina aka samu sakamakon zaben
mun yi zabe muna so a karba aka ce to za a tura komite duba zabe sai muka dauki takardu muka aje bamu san cewa an shiro shine bane domin APC ya fara jira Zamfara aka tura komite ji awa 36 yayi ba abin da ya tsina na wai sai magana sulhu yake ina ruka zance sulhu an ce ka zo ka yi zabe amma ka yi zabe saboda haka nace wannan magana ba za ta yi ba ni zan je in abin da ke amfani APC abin da ke amfani a kuma jihar Zamfara muka dauki ko wannan takardun zaben muka kakkabe muka karanta cewa ga sakamakon zaben kowanne wanda kowa abin da kowa ya samu
to amma a bangare daya kwamitin da uwar jam'iyyar ta aika domin gudanar da zaben ya tabbatar da cewa ba a yi zaben ba saboda wasu dalilai Major General Abubakar Mustafa Gana mai ritaya shine shugaban kwamitin zaben
mu dai an turo mu daga Abuja mai zabe kuma mun samu abubuwa dai da dama waanda suka zama mana cikas har yanzu dai ba mu samu mun isar da abun da aka turo mu nan mu yi ba kuma haka za mu koma yanzu za mu rubuta rahoton mu mu kai Abuja
amma akwai wani sakamako da aka bayyana na cewa an yi zabe
ban san da shi ba
yanzu haka dai jama'ar jihar ta Zamfara musamman ƴaƴan jam'iyyar ta APC sun kasa kunne domin jin yadda za ta kaya a wannan lamari a daidai lokacin da ake ganin jam'iyyar na fuskantar barazanar rasa ƴan takara a jihar a babban zabe na shekara ta 2019 mai zuwa Murtala Faruk Sanyinna muryar Amurka daga Gusau a Najeriya